بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي بدأ كراتمنا سير منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا لتافنا الرحيق المختوم na Safiyur Rahman al-Mubarak Furi a wannan safiya ta Lahadi 8 ga watan Rajab a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda kuma ya daidai da 20 ga watan 6 2010 a yau bi idhnillahi ta'ala za mu tashi a wata sabuwar matashiya wato ita ce magana akan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwarsa ta farko wato shekara 40 da yayi kafin a bashi annabci kamar da malamin ya sa mata unwani musa wannan matashiya suna yace al maulid wa 40 aman qabla an nubuwa magana akan haihuwa da kuma shekaru 40 da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin su kafin a bashi annabci malam yace wulida sayyidul mursalin an haifi shugaban manzanni sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi shi'bi bani hashim a Shi'ib na bani Hashim an ce Shi'ib kamar na sha ambata mana shine wuri dan tsakanin dutse da dutse akwai wani wuri da ya zama kamar sunan unguwa ne na bani Hashim a Makka tun a wancan lokaci kamar kowanne unguwa ko kowace kabila ta kan sami wannan irin wuri ta dangana zuwa ga kanta na bani Hashim anan ne aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ka iya cewa a lungun bani hashim misali a cikin wato garin makka wannan haihuwa tafiyayyen halitta manzanmu abin kaunar mu sallallahu alaihi wasallam an yi ta ne sabihata yawmil ithnain safir ranar litinin at-tasi' min shahri rabi'in al-awwal tara ga watan rabi' al-awwal a wannan shine ra'ayin da malamin ya zaba shi yasa ya fadi tara ga watan rabi' al-awwal wasu malaman sun fadi wani ba haka ba wato wani kaulin ba haka ba wasu suka ce 17 wasu suka ce 12 maganganu dai suna da yawa kasancewar ba nassi ne yazo ya bayyana yayi ta'ayyinin ranar ba kuru-kuru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta watan akwai sabani wasu suka ce ba rabi'ul awwal bane amma dai abin da yake tabbatacce kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kansa shine an haife shi ranar litinin yawa kuma abinda malamai suke ambatawa na tarihi da sirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine a farkon shekarar nan ne da ta biyo shekarar da aka yi wato abin da ya auku ga Abraha na halaka shi da mutanansa da kuma giwayensa wato da ake ce ma amal fil shekarar giwaye don haka ba wani abun damuwa bane dan ba a san wannan tarihi ba wani zai ce ya za a yi ranar haihuwa annabi ma a ce ba a rike ta ba domin ba abun mamaki bane kasancewar a lokacin ba a cika damuwa da rana da tarihi na wani wato na wata da wata da rana ba amma dai akan ce an shi an haifuwa ne ranar kaza lokacin da matsala kaza ko hadisa kaza take da kwana kaza in Allah ya sa an samu an yi dabdin wannan shike don haka abin da ya zo wanda shi wannan malami ya rajjaha wato yake gani shine mafi karfi a cikin maganganu shine ranar 9 ne ga watan Rabiul Awwal din wato a wannan shekara din ta giwaye wali 40 sanatan khalat min mulki kisra kuma lokacin sarki kisra anushirwan yana shekara 40 a mulkin sa kamar yadda muka sani a kowace al'umma da ba mai rubutu bace ba mai karatu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta al'ummar larabawa cewa mu al'umma ce wato ummiya la naqra wa la naktub lokacin da yake magana akan lissafin wata sai yake cewa mu al'umma ce ummiya wadda bata saba rubutu ba bata saba karatu ba har yake cewa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace wata yakan zama kaza ma'ana yana zancen lissafin ko 29 ko 30 ma'ana goma ayi goma a hakanan zamu ga cewa dangane da abubuwan da suka shafi tarihi akan kalli wani abu ne da ya faru kamar da kowace al'umma haka take mu ma anan dinda akwai lokacin akwai karatun amma dai bai yadu sosai ba zaka ga haihuwar yara da yawa zaka ji an ce ayi wani an haife shi ne a bayan kashe sardauna da kwana uku wani a ce bayan an haife shi da sati daya aka kashe sardauna ba haka muke yi ba to irin wannan ne haka su ma a wancan zamani din sai a duba wani abu da ya faru babba a wannan shekarar sai a ce lokacin ko da aka yi kaza shekarar da aka yi wannan har aka yi kaza to ai an yi ta da kwana kaɗan sai aka haifi wani wannan shine dabtul lissafin da mutane suke a inda babu karatu ba kamar yanzu ba yanzu an san kwanaki an akwai lissafi kuma za a iya fada yau 8 ga watan Rajab yau kuma 20 ga watan June kowa kuma ya san wannan wanda bai sani ba ma lokaci guda zai dauki agogonsa ya duba ya gani yau kwana nawa wata dan haka babu abun mamaki to a lokacin nan sai aka kwatanta in ma da hadithatul fil wato abin da ya faru na kashe Abraha da mutanansa da giwayensu ko kuma da shekarun wani sarki ga wurtacce da yake area din kamar da muka sani kullum muna faɗa cewa al'ummar da take da ƙarfi a wancan lokaci zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haske da daula mai ƙarfi manya guda biyu ne da daular Romawa da daular Farisa to nan an kwatanta mana da daular Farisa lokacin akwai a Kisra Anushirwan ibn Qubaz ibn Yazdajird ibn Bahram Jur ibn Yazdajird lokacin shine shugaban Iran a wannan lokaci domin ita ce daula mai ƙarfi a wannan lokaci to yana da shekara 40 a mulkin sa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin ya ƙara har yanzu yace wa yuwafiqu zalika al 20 aw al 22 wannan kuma yayi daidai da wato ranar 20 ko kuma 22 min shahr april a watan april a sanata 75 wa 500 shekara ta 571 wato lissafin miladiya yace hasaba ma haqqaqahu al alim al kabir muhammad suleiman al mansurpuri yace gurgudan lissafin da wani babban malami mai suna muhammad suleiman al mansurpuri ya haƙaƙa ya bayyana cewa yayi lissafi ya gano ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lissafin miladiya shine wannan wato 20 ko kuma 22 ga watan april na 571 sannan yace wal muhaqqiqu al falaki mahmud basha wannan ban san ko malamin ne ya ƙara ko kuma ina jin babu shi a gunku ko yawa na duba na computer na ga babu shi ba nan wani ya ƙara ko kuma malamin ne ban sani ba cewa wal muhaqqiqul falaki muhammad bashi akwai malami na masu ilimin falaki wato ilimin lissafin harkar taurari da wata da kwanaki yana cewa wannan abin da wannan mutumi ya faɗa haka ne wato 20 ga watan april ko kuma 22 ga watan april to almuhim dai wannan shine abin da malami suka faɗa sai sai waruya ko warawa ibn sa'd ibn sa'd ya ruwaito a cikin littafin sa at-tabaqat ibn sa'd yana cikin wato manyan mutane masu ruwayar tarihi da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa shine umda a cikin su ma'ana mafi yawan mutane gun sa suke komawa duk da maganar isnadi akwai ɗan makala wajen akwai magana wajen ingancin wato hanyar sa amma dai in aka zo kan magana tarihi ana ijtimadi akan magana sa kwarai da gaskiya da su hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 230 yana cewa anna umma rasulillahi cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace lamma waladathu yayin da ta haife shi kharaja ilayya lamma waladtuhu yayin da na haife shi kharaja min farji nurun wani haske ya fita daga gabana adaat lahu usuru shami wato wanda saboda tsananin wannan haske sai da ya zama wato dukkan fadar da take kasar sham sai da ta haskaka malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa dama Allah madaukaki ya saba aiko annabawansa a sham ne kamar da malamai suke bada cewa ash-shamu ardul anbiya'i mafi yawan annabawa za ka daga sham suke kuma kullun dai muna fada cewa abinda ake nufi da sham shine Palestine da Jordan da Lebanon da kuma Syria wannan area ita ake ce mata sham kaga kenan Palestine dana ciki Palestine mafi yawan annabawan bani Isra'ila dama daga nan suke yawa dan haka duk wata fada ta wani sarki mai mulki lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hasken da ya fito daga mahaifiyarsa sai da ya haskake wannan fada isharar zuwa ga cewa wannan fadoji ko gine-gine na fada za su dawo su haskaka da hasken annabci kuma sannan su zama karkashin wato wannan tafiya ta wannan bawan Allah da aka haifa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace warawa Ahmad hakanan Ahmad ya ruwaito anil irbab ibn sariya ma yuqaribu dhalika Ahmad al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin wato musnadinsa daga al-Irbad ibn Sariya wani wata riwaya da tayi kusa da wannan waruya wa qad ruya anna irhasatin bil bi'thati waqa'at 'inda al-milad an ruwaito kuma cewa wasu alamomi da suke nuni zuwa ga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika sun faru lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace daga cikin su akwai fasaqat 14 shurfatan sai da wato kaman baranda da ake ginawa a daki da suna da gini haka dogo mai tsawo kaman bene kuma ana yar baranda wanda mai mulki ko mai gidan zai rika lekowa yana kallon gari ta hanyar su shi ake ce ma shurfa abinda ake ce ma shurfa kaman baranda da bayan windanka da zaka iya lekowa kuma kaga wato cikin gari wani shi ake ce ma shurfa daga ashrafa abu duk gurin da yake leken wani wuri zaka iya hango wani wuri ta hanyar sa to irin wannan go ana ce masa shurfa yace suka ce sai da irin wannan baranda ko balkoni guda 14 suka rushe daga ina ne wurin yace min iwani kisra daga manyan dakunan kisra iwan shi kuma dakin da aka gina shi ya zama gaban sa ga akoni gefe nasa guda daya daga cikin kusurorin sa guda hudu sai aka bar daya a bude haka shine abin da ake nufi da iwan kai to ai irin wannan dama shi ake sama irin wannan balkoni ko baranda to guda 14 sai da suka rushe saboda haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan menene ishara ce zuwa ga cewa wannan abin ko wannan daukakar domin kun ga sai aka tabo saman ginin can inda nan ne ma mai mulkin ke lekowa yaga wani wuri to shine ya rushe saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama ishara cewa mulkin nan zai zo ya kare a durkusar da shi ya dawo karkashin wannan wanda aka haife shi wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khamadatin naru allati ya'buduha al-majus wutar da majusawa a Iran a lokacin nan suke bautawa domin san a lokacin an ce farisa ana nufin Iran to duk masu bautar wuta ne kafin zuwan musulunci to wannan wutar gaba dayan ta ta mutu lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam wan hadamatil kana'isu kuma sannan coci coci haula buhairati sawa da suke areaer wato tekun sawa dukkan su suka fadi suma wato suka ruguje ba'da an ghadat bayan an wato nitsar da su a cikin teku ma'ana coci coci suka nitsi saboda haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yace rawa zalika al-bayhaqi bayhaqi ne ya ruwaito wato wannan magana didda cewa shi wannan bawan Allah ina jiban sani ko abun ku akwai nan babu yana cewa wannan abu bai zo da isnadi tabbatacce ba wato ya faɗa gun ku nan babu me yake cewa karanto mana da kamar yawa yace wannan abu laysa lahu isnadun thabitun nuska ta wadda take cikin computer ta daidai da wannan lai muraji'a ta kafin wannan yace wannan magana da aka faɗa cewa wasu bangare na fadar Kisra ta rushe cocina sun nutse sannan kuma wutar da majusa suke bauta ta mutu wannan ba a same shi da isnadi ingantacce ba wannan kun ga adalci sunna kenan me adalci ka faɗi abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba kar ka faɗe shi domin ko da shi ko ba shi manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ma'anar zuwan sa kawai ya isa a ce waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba wai ma wani bangare ya mutu ba gaba ɗayan su daulolin su ne suka lalace don haka ko wannan abu ya tabbata ko bai tabbata ba falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana nan ba a rage masa komai ba yawa amma dai ishara ce zuwa ga cewa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ƙarshen waɗannan dauloli da suke dagawa suke ganin babu wanda ya kai su ƙarfi shi yasa har malami yake cewa domin waɗannan abubuwa inda sun faru da za mu same su a labarin waɗannan mutanen sun faɗa ko ba haka bane da mutanen suna da tarihi mai tsawo mutanen za su faɗa a cikin littafan su cewa ai lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya faru a ƙasar mu ko da za a ce wani abu har guda 14 ya rushe za a samu labarin haka domin waɗanda suka musulunta tunda sun musulunta daga baya kaga ba wani abu ne da za su ce bari su boye wannan saboda ci gaban ƙasar su ko kar su tona asirin ƙasar su ba wanda ya musulunta ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi masa fiye da ƙasar ta sa kaga ashe da wannan labarin da mun same shi ta hanyar su haka nan cocina din da kuma wancan wuta da ta aka ambaci cewa ta mutu don haka dai wannan abu bai tabbata cewa ya faru ba amma dai a littafin tarihi an faɗe shi shi yasa har a wannan muskatawa yake cewa wala yuqirru Muhammad al-Ghazali cewa Muhammad al-Ghazali a cikin fiqh sirah bai tabbatar da wannan magana ba dan wannan ne mai ta'liqi shi ya ƙara wannan magana tayi yace walamma waladathu ummuhu yayin da mahaifiyarsa ta haife shi sallallahu alaihi wa sallam arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib sai ta aikawa kakansa Abdul Muttalib tubashshiruhu bi hafidihi tana masa bushara da samun jikansa faja'a mustabshiran sai yazo yana farin ciki yana murna wa dakhala bihi alka'bata ya dauke shi ya shiga da shi dakin ka'aba wa da Allah ya roki Allah wa shakara lahu kuma ya gode masa wa ikhtara lahu isma Muhammadin ya zaba masa suna Muhammad mun san mahaifinsa ya rasu ko yawa don haka kakansa Abdul Muttalib shi yayi waɗannan abubuwa da shi wa ikhtara lahu isma Muhammad shine yasa masa wannan suna Muhammad yace wa hadha ismu lam yakun ma'rufan fil arab wannan sunan suna Muhammad ba a kasance an san shi ba a tsakanin larabawa ba suna ne sananne ba a gun larabawa ba su saba amfani da shi ba ma'ana suna ne da yake nuni zuwa ga ma'anar da take dauke a cikin sa shi yasa ya zama cewa an sa shi me nake nufi anan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna ne da Allah ya zabar masa duk da cewa kakansa ne ya zabo wannan sunan to amma Allah madauki ya sa masa wannan suna ne saboda ya dace da ma'anar da take tare da shi Muhammad ne shi mai ma'anar Muhammad shine abin godewa wanda ya cancanci duk wata kalma ta gode masa a yaba masa mun san kuwa duk wani dan adam da Allah madaukaki ya halitta babu wanda ya kai mai wannan suna daraja don haka duk wata ma'ana
ta daukaka ta agode masa ta abun ayaba masa to wannan bawan Allah ya dauke ta wato manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa mun san akwai abin da malamai suke fada a babin ilimin sunaye da siffofi suna cewa sunayen Allah madaukaki gaba daya sunayen sa الله الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هرزوا دك دي كرشان سونا ينسا دي دي باسو دي كرشي باسو دي اياكا كون دي دي كتشي ما لما يسونا تيوا دك سونا ين أعلام ني وأوصف ميما أنا ونن ما أنا كون سونا علم ني كما صفاني ميما أنا علم أقوم لألما إلي بيسون سان علم alam shine suna wanda ake sawa mutum a ce wane dan wane mun san a larabci akwai abin da ake ce ma suna akwai abin da ake ce ma laqabi abin da ake ce ma alkunya ko yawa to suna alam ne misali mai muku magana sunansa Abubakar misali alam ne gare shi sunansa Abubakar amma wannan sunan ba lalle ya zama sifa bane gare shi mun gane amma Allah madaukaki duk sunansa sifa ne gare shi in kace Ar-Rahman sunansa ne Ar-Rahman to kuma yana dauke da sifar Ar-Rahma mun gane sannan sunansa Al-Alim mai ilimi yana dauke da sifar mai Al-Ilm As-Sami' akwai sifar As-Sam' Al-Basir akwai sifar Al-Basar haka duk sunayen Allah suke don haka alam ne kuma sifa ne to haka nan wannan abin da yake so in kai gare shi shine wannan suna na annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma alam ne gare shi kuma sifa ne gare shi ma'ana sunansa Muhammadu alam ne gare shi ma'ana suna ne da aka ware masa ya zama nasa ne da yake bambance shi da sauran mutane sannan kuma sifa ce gare shi cewa shi abun godiya ne mun gane sabanin wani wanda ba annabi ba kuma sannan ba Allah subhanahu wataala a sunayensa ba yanzu mu nan a cikin mu akwai Muhammadu da yawa amma kuma zaka ga cewa a halayensa da dabi'unsa to ba Muhammadu bane ba abun godiya bane ba abun ayyaba masa bane ko ba haka bane kaga kenan shi suna a wurinsa alam ne amma ba sifa bane mun gane yawa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan suna suna ne gare shi alam kuma sannan wato sifa ne gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan yace waqatanahu yawma sabi'ihi Abdul Muttalib kakansa yayi masa kaciya ranar 7 da haihuwarsa kama kana al-arabu yaf'alun kamar da wannan ita ce al'adar larabawa suna yau yaro kaciya ne ranar sunansa in aka yanka dabba to kuma sai a yi masa kaciya a ranar wato ranar 7 ranar suna a ranar al'adar larabawa haka cikin kaciya kuma har zuwa yau haka suke a wata riwayar a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne da kaciyarsa kamar da wasu malaman suka ambata a cikin littafansu ba ƙarya bane cewa yana nan a rubuce an rubuta amma dai Ibn al-Qayyim yana cewa laysa fihi hadithun thabit babu hadithi da ya tabbata akan wannan amma maganar cewa Abdul Muttalib yayi masa kaciya wannan ya zo littafin sirar sun ambata musamman sirata ibn hisham da sauran littafai ala ayi halin kamar da dama muke faɗa daiman abun da yazo ya tabbata a faɗe shi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai tabbata ba to kar ka faɗa domin zaka iya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda shi bai faɗe shi ba ko kuma ba a yi shi dangane da shi ba kuma sai ka faɗa cikin wani abu yace wa awwalu man arda'athu min al-maradhi'i بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة ما تد تفارى شايد دشي بايم محي فنسا صلى الله عليه وسلم إتشي ثويبة ودى أهو سمكي شيء وثويبة ثويبة ندى ثاء بسين با ثويبة مولاة أبي لهب واتو ينتشر بيواتي تأبو لهب تا شايد دشي بلبن ابن لها da nonon wani dana ta yuqalu lahu masruh ana ce masa masruh mana Abu Lahab yana da kuyanga da yanta ta ita ce maulati sunanta Thuwaiba tana da da sunansa masruh wannan nonon da yake sha shi masruh aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce farkon wanda ta shayar da shi da nononta bayan mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam wa kanat qad arda'at qablahu hamzata ibn abd al-muttalib kuma ita so iba din nan ta kafin shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayar da hamza dan abd al-muttalib mun san hamza dan abd al-muttalib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin baffannin sa waɗanda suka musulunta wa arda'at ba'dahu aba salama ibn abd al-asad al-makhzumi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta shayar da wato abu salama ibn abd al-asad al-makhzumi kun ga wannan shari'a ta musulunci sun zama ƴan uwansa fi me fi raba'a wato ƴan uwansa min raba'a fi bani sa'd nan kuma zamu zo mu ji magana na abin da ya faru a cikin bani sa'd bani sa'd sune kabilan halimatu sa'diya wanda ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ta rene shi a wanda suke a area madina yace wa kanatil adatu indal hadirin min al arab al ada al larabawan birni ne na daga cikin wato a wancan zamani an yaltamisul maradi'a li auladihim al ada ce da larabawa suka saba in suna birni mun maka birni ce yawa sauran garuruwa banda madina duk kauyuka ne da suke zagaye da su madina ma a wancan lokaci birni ce a in ka kwatanta ta da sauran wurare din ake nufi to al ada ce ta mutanen birni daga cikin larabawa su bincika su samu wa ƴaƴansu wato mai shayarwa dan me sai a dauki yaro sai a kai shi kauye ya fita daga rayuwar birni ibti'adan lahum an amradil hawadir wato dan su nesantar da shi daga cututtuka irin na zaman birni domin zaman birni ya fi yawan cuta fiye da zaman kauye a saboda kusancinsa da rayuwa ta ɗabi'a cinye shi abin da yake daga ƙasa ya fito garau da shi wato ba tare da ya shiga wani sabon tsari ba yafi lafiya yafi samun jiki mai lafiya fiye da wanda yake kullun kayan gwangwani yake ci wannan yafi bayyana ma a zamanin mu ko yawa zamanin mu da komai za ka ga da na gwangwani da kaza da kaza da abin nan environmental pollution harkar iskar babur da menene hayaki komai kaga ba zancen lafiya an fi samun cututtuka wannan zancen haka yake har zuwa yanzu amma za ka ga kauye babu waɗannan abubuwa din indai har mutum zai tsaftace kansa kuma ci abin da yake mai tsafta mai kyau to za ka ga zai fi lafiya kuma ya fi wato samun karfin jiki yace li taqwa ajsamuhum domin jikinsu yayi karfi wa tashtadda a'sabuhum kuma sannan wato jijiyoyin jikinsu su tsananta su kame sosai su yi karfi wa yutqinu al-lisan al-arabi kuma sannan su iya larabci su kware sosai a larabci domin larabci na hakika yana kauye in kana garin larabawa zaka samu cewa larabawa na kauye na hakika sun fi sanin larabci fiye da mutanen birni wannan kuma ko ina ma a haka abin yake ko mu yanzu wanda zai zo daga kauye yana yaransa da wani bako bai zo an zauna da shi abin ni an cakuda masa ba za ka ga maganar sa tafi daidai da wato Hausa ta hakika haka ne ko ba haka ba haka nan ba filanta ne amma a rayuwar birni akwai baki iri masu yaransu daban masu al'adu daban sun zo an cakuda da su sun ba mu wasu mustalahat wato wasu irin kalmomi da ake amfani da su a cikin gari wanda in ka je kauye sai an yi tambaya wasu kuma ta hanyar karatu suka bu kamar misali mu yanzu boko ya sa kaji ana magana ana sa okay ana sa kaza da kaza ka je ba kauye kai magana shi kace okay bai san me kake ba ko ba haka bane yin waɗannan abubuwan karatu wani iri daban yana canzawa haka nan kuma zaka samu Hausar mu wanda ya karatu ko da na addini Hausar sa Larabci ya shiga cikin ta da yawa idan ka je kana magana da bakauye wanda ba karatun addini ne ba bai karanta larabci ba kana magana sai yana neman sai ka fassara masa don haka ashe kenan yare ko wanne yare to yana gun kauyawan wato masu shi to haka ne yasa a wancan lokaci sai su dauki ƴaƴansu sai su kai su kauye don su gyara harshen su yayi kyau yace fi mahdi mai zama cewa sun gyara sun iya larabci mai kyau a lokacin da suke kanana shine fi mahdi فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ضعاء سيم عبد المطلب yata bincike yana binciken a samu masa mata me wato shayar da dan sa wastarda alahu imra'atun min bani sa'd ibn bakr wata mata daga bani sa'd ibn bakr ana ce mata halima bintu abi du'aib tazo ta nemi a bata shi ta shayar da shi a wa zawjuha mijinta shine al-harith ibn abd al-uzza harith dan abd al-uzza al-mukanna bi abi kabshata wanda ake ma alkunya da Abu Kabsha min nafsil qabila shi ma qabila su daya wato ɗan bani Sa'ad ne ibnu Bakr a wannan suna na Abu Kabsha ko alkunya ta Abu Kabsha shine za ku ji kafiran Quraishawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suka so muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ga masa bakar magana sai su dangana shi zuwa ga wannan kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama wato yayin hijira kuma suka ji labarin yana kama garuruwa da yawa sai wani daga cikin su yake cewa lalle al'amarin ibnu abi kabsha ya girmama kuma wannan suna nufin izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dangana shi zuwa ga waɗanda suka shayar da shi maimakon su dangana shi zuwa ga asalin sa cikin Quraishawa ɗan uwansa wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallama hunaka min ar-rida'a ɗan uwansa na shayar da mama a can din nan ce hunaka ana nufin fi bani sa'd sune abdullahi ibn al-harith abdullahi dan harith wa unaysa bint al-harith da unaysa al-harith wa hudhafa aw judama bint al-harith da kuma hudhafa ko kuma judama ir al-harith didi ayan wannan mutumi ko mijin halimatu sa'diya yawa wannan judama ko kuma hudhafa din ita ce yace wahiya shema'u ita ce ake ce ma shema'u laqabun ghalaba ala ismiha wannan laqabi ne da ya rinjaye akan sunanta an fi sanin ta da shema'u ina ji wannan sunan mun dauko shi ko ana amfani da shi sosai yau shema'u to wannan su asalin sunanta hudhafa ko kuma judama ya ce ga al-harith wato mijin halimatu sa'diya wanda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kace a ƴar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wajen shayarwa yawa wa kanat tahdinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana renan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƴan uwan nasu har yanzu arba'a akwai abu sufyan ibn al-harith abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib shi kuma wannan an koma can gidan su mun fadi wannan a wancan darasi da ya gabata abu sufyan ibn al-harith har nace mana mu bambance ba shine abu sufyan baban muawiya ba ko yawwa shi wannan a cikin bani umayya ne wannan kuma a dangin bani hashim ne yawwa sunansa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana ammuhu hamzatu baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamzatu ibn abd al-muttalib mustardi'an fi bani sa'd bin bakr shi ma an shayar da shi ne a wannan kabila ta bani sa'd ibn bakr fa arda'at فارضعت امه امه رسول الله سي اوصى ارضاء وتو اوصى ده تشاير دشي شي ما ابني بكر دين ايتما تا تبا شاير ده منزل الله صلى الله عليه وسلم وهو عند امه حليمه لوكسين دشي يكي غون حليمه تو ونن ود تشاير ده حمزه تا تبا شاير ده منزل الله صلى الله عليه وسلم من غاني ونن فكان حمزه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين من وجهين sai ta wannan zamu ga cewa Hamzatu ibn Abdul Muttalib ya zama dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abokin shayarwa sa wato kamar a ce bayan cewa baffansa ne mun gane cewa baffansa ne ko yau domin kakansa ne ya haife shi to sannan kuma sai ya zama cewa kaninsa ne a raba kun ga gashi baffansa ne amma wajen shayarwa ya zama kaninsa saboda wanda ta shayar da shi ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gane ta bangare biyu kuma suwayba maulatin Abu Lahab wanda ta shayar da manzon Allah ita ce wanda ta fara shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mahaifiyarsa to ta shayar da shi Hamza kuma sannan kuma wannan mata da aka dauko haya ake biyan ta kudi don ta shayar da Hamza a kauye to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun Halimatu Sa'diyya tana shayar da shi tana renansa to ita wannan matar ita ma ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sun hadu ri biyu a wajen raza'a tare da cewa kuma babban sa ne mun gane yau sannan sai yake cewa wa min jihati Suwayba wa min jihati As-Sa'diyya tayyib yace wara'at Halimatu min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma qassat minhu al-ajab ita wannan mata Halimatu Sa'diyya ta ga abin mamaki a lokacin da wato manzon sallallahu alaihi wasallama yake wurinta hatta ba da labarin wannan abin mamaki wal natrukha tarwi lana mufassalan bari mu batta tayi mana riwayar daga bakinta wannan riwaya kuma da zamu ji malaman isnadi ko sanin ilimin riwaya sun ce isnadin ta hasan ne ko jayyid yau dan haka za iya karbarsa ba matsala a cikin sa abinda zamu ji dinnan mai kyau ne wanda Halimatu Sa'diyya take ba mu labari akan issar shayar da ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ma ta same shi a Makka qala ibnu ishaq yana cewa kanat Halimatu tuhaddithu Halimatu Sa'diyya tana ba da labari tana cewa annaha kharajat min baladiha ta fito daga garin su ma'a zawjiha tare da mijinta wabnil laha saghirin turdi'uhu da wani danata karami da take shayar da shi ta fito fi niswatin min bani sa'd ibn bakr a cikin wani gungu na mata har yanzu ga ta da mijinta da danta ko sannan kuma akwai tawagar mata suna tafe ita ma tare da ita fi niswatin min bani sa'd ibn bakr taltamisu ruba'a suna neman waɗanda za su shayar domin haka ake da kasan irin yadda mata suke fitowa daga ƙauye suna neman wanke-wanke a gidajen mutanen birni to haka a wancan zamani su kuma suke fitowa daga ƙauye suna neman ina jaririn da aka haife shi don su je su shayar da shi a ƙauye domin wani al'adar an saba da ita za ki je ki shayar da abin da za a baki mun gane wannan saboda yaro ya tashi da wancan abubuwa da aka ambata mana jikinsa ya karfi ya nesa daga cututtuka sannan kuma ya samu harshen larabci na asali wanda ba a gurbata shi da zaman binni ba to sai su rika yawo gida-gida a cikin Madina suna cewa ina wanda za a shayar ina wanda matar da za ta ba da danta a shayar da shi to shi ne take ba mu labari ita Halimatu Sa'diyya a wannan riwaya take cewa qalat tace wa zalika fi sanatin shahba'a wannan abu kuwa ya kasance a wata shekara ne ta fari Laraba suna cewa sana shahaba'a idan babu kore a cikinta ma'ana saboda tsananin fari ya zama babu wato ciyawa koriya sai a ce sana shahaba ana kwatanta kasar ta zama shahaba in ka ce shahaba abinda launin fari da ya karkata ya ta kudu da kudura kaman zuwa baki-baki ma'ana kasa-kasa saboda rashin me rashin ruwa yawa shi ne ake ce ma shahaba mun san launin da tura suke ce ma pale ko yawwa to shi ake ce mashahaba mutum misali idan ya zama ya koyi rashin lafiya ya zama ba ruwa a jikinsa yakan samu irin wannan sifa din fari launin da tare da baki-baki yawwa sai ce lam tubqi lana shay'an wannan shekara ba ta bar mana komai ba an yi talauci an sha yunwa an sha bala'i fa kharajtu sai na fita ala atanin li qamra'a akan wata jakatawa fara qamra'a sifa ce ita ma ana amfani da ita wajen wasafta abu idan fari ne ko farin da yake yayi kusa da yadda wata yake farin da yake shi ma ma'ahu kudura to nan qamra'a ana nufin fara wajen launin ta tana kan wata atani a Hausar mu muna cewa jaka ko akwai jaki akwai jaka wasu yaran ba sa bambancewa wasu kuma kaman katsina su kuma suna cewa jaka mu gomo ce jaka wannan bambanci ne wajen yadda ake ina za a ba madda da stress a wajen karantawa yace ma'ana sharifun lana akwai wata taguwa tamu sharif ana nufin tsohuwar taguwa tsohuwar abin nan raquma tsohuwar raquma wadda ta dade a duniya wallahi ma tabibu bi qatratin wannan tsohuwar raquma tamu ita ko digo ba ta iya fitarwa shi ne ta bibbu ai ta kukuru bi kafaratin ko da wani dugo ko da wato tana nufin mai saboda tsabar wahalar da ake ciki a wannan lokaci, wannan raƙuma ta mu ko dan digon nono ba ta iya fitarwa, shine wallahi ma ta dubbu bi qatrati, ko digo daya na nono ba ta tare da shi saboda tsananin yunwa da ake yi a wannan lokaci, domin raƙumi ko kowace dabba ai sai ta ci sannan nono ke fitowa, yawa to babu abin da za a ci kasa shahba'a saboda abin nan jaddi. Yace tace wa ma nanamu laylana ajma min sabiyina allazi ma'ana, diddaranmu ba mu yi bacci ba, shine ma'anan laylana ajma gaba ɗayan wannan dare ba mu yi bacci ba, min sabiyina allazi ma'ana, saboda dalilin wani yaro namu, wato yaron mu da yake tare da mu, min bukaihi min alju'i, saboda tsananin kukan da yake da shi na yunwa, yana ta mana kukan yunwa kun ga bala'in ya haɗu da yawa, kasa fari laƙumar da ake ta tsa a sha ko digo babu, yaro ya dame mu da kukan yunwa, bala'i ta ko ina da ko ina. Yace ma fi sadi ma yughnihi, abin da ke cikin wato kirjina wato nono na ba zai isar da shi ba, ba zai gamsar da shi ya kosar da shi ba, wa ma fi sharifina ma yughnihi, haka nan abin da ke cikin wannan tsohon laƙuma ta mu ko suke ba dan ba su san waye ba, yau da Allah ya sa sun san waye ai ko kawa za a yi aka fi shi saboda a share ko ba haka ba, to ba su san waye ba, dan haka aka ce a ga yaro to amma fa gaskiya uban ya rasu, sai su a ni kan ba zan karba ba, sai su wuce, to kowace sai da aka yi mata wannan tayi ta zo ta karbi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan, kowace sai ta ki ba za ta karba ba, wadhalika anna kunna narjul ma'rufa min abi sabi, yace tace saboda mu ko dama muna fatan alheri ne mu samu dan wani alheri da zai zo daga baban wannan yaro, to aka ce ba baban kaga wa zai ba mu wani abu, fa kunna naqulu, mun kasance a lokacin muna cewa yatim maraya kai a ba dai ni ba, wama asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu, da kakansa da uwansa me za su iya mana, tunda dai ba uba, in dai kaka ne da uwa to ba za su iya mana komai, mu kan ba masu, fa kunna nakrahuhu, dan haka mun kasance muna kin sa a lokacin nan, lidhalika fama baqiyat imra'atun, babu wata mace قدمت معي وده تزو تاردني باب وده ترجي إلا أخذت رضيعا غيري سيفا تيتا سامو أبو شار وبندن مانا دب ما تنن كو تيتا سامو يارن دذات شاير بابا سينا دلي تكربا تتبليشي سيني تسيني بن سامو كوابا نجي تهليم. فلما أجمعنا الانطلاق يائن دمك جم رأي مك ما إيه مك حتى كان شواتو لولا فمو كوما جدا كوما لو كسين تبيا ياغو نامو جويا مكوما كويم shine ajma'na al-intilaqa, muka yanke shawarar zamu tafi mu koma gida. Qultu li sahibi, sai nace wa mijina, nan sahibi tana nufin mijinta, domin ta ga mun tana tare da mijinta da danta ko yawa da jakarta kuma da raƙuma tsohuwa, tace wallahi inni la akrahu an arji'a min bayni sawahibi wa lam akhudh rabi'an, wallahi ni ina kin a ce a tsakanin wannan gungun namu na mata da muka zo neman wato abin shayarwa, a ce ni kadai ce zan koma ba tare da na samu abin shayarwa ba, tace ina kin wannan abu, tace wallahi la adhhabanna ila zalika alyatim fala akhidhannahu, zan je kun wannan maraya ko ya yake ni dai shi din zan dauka, da a ce na koma kauye ba komai ban samu wanda zan shayar ba, to gwanda in koma tare da shi. Qala, sai yace shi mijin nata, la alayki an taf'ali, ba komai akai ki in kin yi haka, shine ma'ana la alayki ba'su, ma'ana baki da wani laifi dan kin yi haka din, to kamar yace mata to ai shikenan me muka iya, ai sai ki je ki karbo shi zo mu tafi, ai yafi babu, ai ko yafi babu din, yafi akwai din ma, yawa yawa ina ne yake faɗa, tace fala ku yawa, qala la alayki an taf'ali asa Allahu an yaj'ala lana fihi barakatan, yace ila Allah madaukake ya sa mana albarka a cikin sa, ma'ana mu samu wata albarka. Qalat, sai tace fa dhahabtu ilayhi, sai na tafi wurin sa, fa akhadhtuhu, na dauke shi, wama hamalani ala akhdhihi, ba abinda yasa na dauke shi, illa anni lam ajid ghayrahu, sai dan kawai ban samu wani ba, kamar da ta faɗa wannan nana ta zance ne, yawa eh. Qalat, tace falamma akhadhtuhu, yayin da na karbe shi, raja'tu bihi ila rahli, sai na dawo masaukina, falamma wada'tuhu fi hijri, ayin da na sa shi a tsakanin cinyata da kirjina, in an ce hijrin mace ma'ana in ta zauna za ta shayar da nono, ina take dora shi akan cinyata ko yawwa to wannan shi ake ce mahijir wannan area inda mace take sa yaro ta bashi mama a yayin da na sa shi a nan wuri aqbala alaihi sadiyaya bima sha'a min labani sai nono na ya fuskanto gare shi kun ga mama ce aka shi ya fuskanci nonon ya kama ya sha ba a nononta sai ya kama ya fuskanci wannan wato wannan jariri a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fuskance shi kuma ya karbe shi fa shariba hatta rawiya ya sha har ya kushi in an ce shariba hatta rawiya ba ruwiya ba kamar yadda ake rubuta riwaya yawa rawiya ma'ana ya sha ruwa ya kushi wa shariba ma'ahu akuhu hatta rawiya kai har dan uwansa ma ba tana da da ba yawa dan uwan nasa shi ma a lokacin shi ma ya sha har ya kushi dan sun manama sannan ya bacci wancan mai kukan fa da ya hana su bacci kun ga abu ya fara canzawa wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalika kafin wannan lokaci ba ma iya bacci saboda tsabar yunwa da kukan da yake mana saboda yunwa wa qama zawji halimatu sadiya tace mijina kuma ya miƙe ila sharifina tilka zuwa ga waccan raƙuma ta mu tsohuwan nan tsohuwar raƙuman nan da ko dugo ɗaya ba ta fitarwa kamar yadda aka gaya mana dazu ko yawa ya tashi zuwa ga wannan raƙuma yawa ila sharifina tilka fa idha hiya hafilun sai ya same ta a cikin daren ta cika Allahu akbar lalle za ta ce wannan akwai wani abu a cikin wannan dancan kun ga ba wani abu aka samu fa ta ci ba ba wai ruwan aka yi na sama ciyawa ta fito raƙuman nan ta ci ba kawai daga zuwa za a yi tatsa kuma kawai sai ga nono kuma ga abin ya fita daga hankali kuma ya zama wani abu da ikon Allah fa halaba minha ya tatse ta ma shariba wa ma sharibtu ma'ahu hatta tahaina rayyan wa shiban yace ya sha ya koshi ni ma na sha na koshi har muka yi daram shine hatta tahaina har muka gama rayyan wato muka kosar da gishiriwar mu wa shiban kuma muka goshi da abinci ma'ana muka ci muka sha muka goshi a fabitna bi khairi lailatin kuma muka yi bacci wato muka waye gari muka dare muka waye gari dai cikin wato dare mafi alkhairin dare ba mu taba samun irin wannan daren mai albarka ba qalat sai tace yaqulu sahibi hina asbahna da muka waye gari sai mijina yake cewa da ni ta'alamin ke ku kin san ke biyar Allah kin ku sani wallahi ya halima laqad akhadhti nasmatan mubarakatan wallahi kin dauko wata rayuwa wato in an ce nasma ana nufin rai ran da kika dauko din nan wato wannan yaron da kika dauko lalle yaro ne mai albarka qalat sai tace fa qultu wallahi inni la arju dhalika wallahi ina fatan haka ni maka qalat sai tace thumma kharajna sannan sai muka fita daga masaukin mu ila da rahal tace dazu ko sun je yawa sannan sai tace sai muka fito daga masaukin mu wa rakibtu ana atani sai na hau jakata wa hamaltuhu alaiha sai na dora shi akan ta wa hamaltuhu alaiha na dora shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaiha akan ita jakar mai tare da ni muka hau muka tafi fa wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdiru alayhi shay'un min umrihim laqata'at kai fa wallahi ita wannan jakar sai da ta rika yanke fage saboda saurinta ma'ana tana wuce wannan abokan tafiya shine bil arqba ana nufin abokan tafiya tana overtaking din su shine ma'anan qata'at bil rakbi ma la yaqdiru alayhi min umrihim irin abinda wannan jajayen raƙuman su ma ba za su iya ba da suke tafi da su a wannan lokaci hatta inna sawahibi kai har ma sai da abokai na mata a lokacin da inji Halima take cewa la yaqulna li suna cewa da ni yabnata abi zuaibin yake yar abi zuaibin wai haki kai canki irba'i alaina saurara mana man yibi mu hankali ki rika jiran mu mana saurin naki yayi yawa kun ga wanda aka taho tana cewa ta basu a baya ko adamtur rakba haka tace a baya to yanzu kuma ta dawo ana neman ita ake ce ake roƙonta ta bi su sannu ta saurara musu alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti alaiha wannan ba jakan nan mace da kike fito da ita ne to ya abun kuma ya juya haka kina riga mu bayan mun ke barin ki a baya fa aqulu lahunna sai in ce da su bala wallahi ita ce inna hala hiya ita ce dai wannan da kuka sani din fa yaqul da sai su kuma su ce wallahi inna laha sha'nan, lalle tana da wani al'amari, ma'ana wani lamari kuma lalle dai ya faru dangane da wannan jakar taki, ba mu gane shi ba. Qalat, sai tace, thumma qadimna manazilana min bilad bani sa'd, sannan sai muka zo masaukan mu, kun san gidajen nasu din na kauyuka, rigan kamar su sai suka dawo rigar su gidan su kenan, wato area bani sa'd, inda kabilan bani sa'd suka, kun san rayuwar larwa kuma da aga mana a baya cewa kowace kabila sai ta zama yawancin riga sai ta zauna nan ne wurin su, har ya zama a hankali a hankali, har ya zama gari, kamar yanzu dai yadda kuka ga rayuwar Fulani, to haka rayuwar su suke a wancan lokaci, ba ta da wani bambanci. Yadda kaga Fulaninmu na yanzu a riga, ga su ga dabbobin su, ga ƴan bukoki ana zaune a ɗauki saurayi daga ciki, ya kama hanyar dabbobi, ya kama dabbobi ne, ya tafi kiwo da su, ya je ya dawo, ko awaki ya je ya dawo, ko aje ya ɗauko hayar mai kiwo, haka rayuwar take, ba ta da wani bambanci. Duk abin da ka sani to irin sa ne, sai bambancin halaye da ɗabi'a, kamar yadda muka ji a baya. Ina ne? Yawwa, thumma qadimna manazilana min bani min biladi bani sa'din wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha, wallahi duk wata ƙasa ta duniya ban san ƙasar da ta kai mu talauci da rashin ruwan sama ba. Ita ma'ana tana nufin ariyar garin su, wannan rigar da suke zaune, duk inda ta sani, duk wata ƙasa, duk wata riga da take kewayen su, ba inda take da fari mai tsanani da rashin ruwan sama irin ƙasar su. فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به, واتو سي دا يزما cewa dabbobi ban tsallake komai ba ko a wurin naku ko akwai abin da ba in kun ji ban manci ko ka zai da ni saboda yawa tayi yace fakanat ganami sai da yazama tumaki na taruhu suna tafiya ala hini qadimna bihi lokacin da muka zo da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nufi wannan zamiri yaudu ila rasul sallallahu alaihi wasallam qadimna yawa hina qadimna bihi ma'ana shiba'an labanan labinan sai da wato sai da ya zama cewa suna tafiya su dawo a koshe kuma tare da nono, ma'ana idan na tura tumaki na su je su yi kiwo su dawo sai su dawo a koshe kuma nonon su fal a ciki. Fa nahlubu wa nashrabu, sai mu tatse su kuma mu sha. Wa ma yahlubu insanun qatratu labanin, haka ne ko? Yawwa, babu wani mutum da zai tatsi wato dugo daya na wato da wannan nono, wala yajiduha fi dar'in hatta kana hadir kana al-hadiruna min qaumina, wato sai da ya zama cewa kowa duk dan adam da yake sanya tatsi nono ya sha zai samu nono daga waɗannan dabbobi. Yaje yace wala yajiduha, mutum yana so ya samu a wani rinka ba zai samu ba, fi dar'in awani a wata hantsa hatta kana al-hadiruna, har sai da zama waɗanda suke nan min qaumina daga cikin mutanenmu, yaquluna suna cewa li ru'yanihim, ga masu kiwon su idan suka dauki masu kiwo suka tura su sai su ce da su wailakum, kai san ku, israhu haythu yasrahu ra'i binti abi zu'aib, ku je inda dabbobin binti abi zu'aib wato halimatu sa'diya suke kiwo, ku je kuma can ku je ku kiwo. Mun fahimci abin da yake nufi, da take nufi kenan cewa nata dabbobin in suka dawo kullun a koshe, amma sauran mutane nasu dabbobin sai su dawo da yunwa, har suna cewa masu yi musu kiwo, kai ya za ku dawo ne, mu ba komai, kuna ganin waccan matar ga abin da yake faruwa a dabbobin ta, ita idan ta an dawo mata da shi daga kiwo duk a koshe kawai kuma ga nono fal, ku je inda nata suke ci kuma ku je ku sa namu dabbobin su ci a can, sai ku samu mana abin da suke take samu. Mun fahimta? Yawwa. Fataruhu agnamuhum jiya'an, sai su kuma su tafi da yunwa, ma tabiddu bi qatarati labani, ba za su sami ko dugon wato ba za su sami damar su fidda ko da dugo daya wato na nono ba. Wataruhu ganami shiba'an labinan, ni ko dawa sai su je su dawo wato a koshe kuma nono a ciki. Falam nazal nata'arrafu min Allahi az-ziyadata wal khaira, ba mu bushe ba muna ganin ƙari da tarin alheri daga Allah maɗaukaki, hatta madat sanatahu, har sai da shekaru biyun nan na al'ada da aka saba suka ƙari, haka kullum muna cikin wannan alheri, inji Halimatu Sa'diya, shekaru biyun nan sai da suka cika. Wa fasaltuhu, na yaye shi. Wa kana yashibbu shababan, yana girman jiki, shine yashibbu, girman jikinsa, shababan la yashibbuhul gilmanu, irin yadda sauran yara ba sa yin irin wannan girman jiki, ma'ana girman jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da habakar jikinsa haka yake ya taso da sauri fiye da sauran yara, ba yadda irin sauran yara a irin ma'ana in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shekara 2 nan, ka kalli ƴaƴansu da suke shekara 4 sai ga kaman ya fi su girman jiki, mun bai jona yawa saboda wannan albarka da kuma wato samun wannan ni'ima. Yace tace falam yablug sanataihi hatta kana gulaman jafran, bai cika shekarunsa guda biyu ba sai da ya zama wato yaro ne cikakke, in an ce jafr shine yaron da jikinsa, naman jikinsa da tsoka jikinsa ta gama haduwa kuma yana iya cin abinci, shine ake nufi da jafr. Yau a larabci as-sabiyyu idan tafakha lahmuhu wa akala, shine abin da ake nufi da jafr. Qalat sai ta ce faqadimna bihi ala ummihi, sai muka zo da shi gun mahaifiyarsa, wa nahnu ahrasu ala mukfihi fina, lokacin da muka dawo gun mahaifiyarsa kun san idan shekara biyu ta kare ya za a yi, sai ku dawo da yaro in lada ne a baku ladan ku kuma sai ku kama hanya, ko tace to wallahi da muka dawo za mu mai da shi dinnan mun fi kowa kwadayin abar mana shi ya ci gaba da zama tare da mu, in ji halibin sa'diya yawa lima kunna nara min barakatihi, saboda abin da muke gani na albarkarsa. Fa kallamna ummuhu, sai muka yi mahaifiyarsa magana. Wa qultu laha, sai nace da ita, law tarakti ibni indi, ina ma an ce dai ki bar mun wannan dan nawa, ki bar mun shi hatta yaghlu, har ya karfin jiki sosai, mana ya kara girma dai, asan kowa na san alheri, fa inni akhsha alayhi wa ba'a makka, ina tsorace masa abin nan annobar makka, kada annobar makka ta same shi. Ka san kowa yake son abu kuma akwai yadda barar da zai kara, ba ƙarya ba ce yawa, wato ina tsorace masa annobar makka don haka a bani shi in sake komawa da shi. Qalat Halima Sa'diya tace falam nazal biha, ba mu gushe ba muna ta roƙonta, muna ta roƙon mahaifiyarsa ta bar mana shi, hatta raddathu, ma'ana hasida tace to je ki dai koma da shi, kina aka bar mata ta sake komawa da shi. Wannan riwaya tana cikin sirat ibn Hisham, kuma malamai sun karfafa ta. Wa alaikum assalam. Sallallahu alaihi wasallam. Yi masa salati kai? Yawo. Na'am. Yake me? A'a, wa ya faɗi zancen kiwo akan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ai ba shi ne zai kiwo mu. Yawo. Ya yi kyau da kai tambaya, ba sai da ka fita ka ba da labari ba. To sai mu tsaya nan ko? Insha Allah nan na gaba insha Allah sai mu je kan ko kuma mu karasa, to mu karasa kan abin da ya shafi abin nan yawa, mu karasa wancan. Yace wa hakaza baqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya ci gaba da zama fi bani sa'd, qabilar bani sa'd, hatta idha kanat as-sanatu ar-rabi'a aw al-khamisa, har ya kai shekara 5 4 ko 5 min maulidihi fa zaihu wasa. Waka hadithu shaqqa sadrihi, abin nan hadithan nan ta tsaga kirjinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faru. Rawa muslimun, al-imam muslim ya ruwaito an Anas, daga Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atahu jibril, cewa malaika jibril ya zo masa, wa huwa yal'abu ma'al gilmani, wata rana yana wasa tare da yara. Wannan ya faru ne a bani sa'd din, ma'ana ba a wurin, ba a makka bane, a cikin abin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun alimanta sa'diya din, a lokacin yana wasa da yara wata rana, sai malaika jibril ya zo masa, fa akhadhahu fa sara'ahu, sai ya kwantar da shi, shine ma'ana fa sara'ahu, yawa an ka kama mutum ka kwantar, shi yasa ake cewa kokuwa zama abin musara'a, yawa sai ya kwantar da shi, fa shaqqa an qalbihi, ya keta zuciyarsa. Mun san ketawa ce irin ta mala'ika wanda aka aiko shi, ba ta mutumin da ya zo barna ba wanda zai sa wuka ya balballa ko ya farka kai, yawa amma wannan wani abu ne da Allah madaukaki ya ilmantar da mala'ikansa yadda zai yi, wani aiki ne na musamman, yawa fa shaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba, sai keta wato kirjinsa ya fidda zuciyar, fastakhraja minhu alqat alqatan, sai ya cire wani gudan jini daga cikin wannan wato abin nan zuciyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace hadha hadhu shaytani minka wannan abin da nace shine raban shaytan daga jikinka ma'ana ka rabu da maganar shaytan ya kusance ka mun gane wannan yawa thumma ghasalahu fi tastin sannan sai ya wanke shi a tasa wata tasa tast ana nufin tasa daga idan muka dauko kenan daga larabci muka dauko tasa da ake fada asalin ta larabci ne tast ake ce mata min zahabin wato wata tasa sai ta zinare ya wanke wannan zuciyar a ciki bi ma'i zamzama da ruwan zamzam kuma thumma li ko thumma la'amahu sannan sai mai da shi yadda yake shine la'amahu ana cewa ciwo idan ka ji rauni dama ya warke ya koma ya hade nama ya koma nama shine ilta'ama yau nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin jibrilu la'amahu ma'ana ya hade shi ya mayar masa kamar a ce ba a matsa ga wurin an fidda zuciyar ba wani abu sai Allah thumma a'adahu ila makanihi ya kuma mai da shi wato zuwa inda yake waja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi sai yara abokan wasansa suka taho da gudu zuwa wurin uwarsa yani suna nufin zairahu mato mai shayar da shi zair ana nufin mata mai shayar da yaro a kauye yawa ma'ana mai lenansa fa qalu sai suka ce inna muhammadan qad qutila ai muhammad fa an kashe shi suka zo suna ga halimatu sa'diya fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi sai suka zo suka sami suka zo suka dawo suka sami sai suka sami launinsa ya gurbace don haka ce in taqa ma'ana kaman ya fara cikin naqa naqa shine abin da ke kura kamar da kace kamar da ke cikin suratu al-adiyat wato ma'ana dai ya busu da shi kuma launinsa ya canza saboda mai an kwantar da shi a kasa an masa wani abu wanda shine iya abin da ya fada a sauran littafai sun kara bayanai na wannan hadisa da yadda mai yaran suka yi ko mai hankalinta ya tashi ta dauke shi ta tafi da shi aka je aka bada labari dai har aka yi ta damuwa yawa yara ba san me aka yi masa ba yawa shi kuma ya ga abin da ya gani yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yadda ya faɗa anan hadisin wannan na Anas ya bada shi da tafsiri cewa mala'ika jibril ne yazo ya same shi kuma yayi wannan aiki kaga ashe ya san me ya faru a lokacin to mu tsaya anan insha Allah sai mu koma maganar lokacin da ya koma zuwa ga mahaifiyarsa na akwai tambayoyi na'am wannan koda ba wannan nassin ba nassoshi daban sun nuna cewa malami yana tambaya ne cewa wannan zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cire aka kuma cire wannan gudan jini daga cikin zuciyar aka mai da shi ya koma wannan shine dalili akan cewa shi kadai shine ma'sumi a cikin wannan al'umma na'am haka ne ba kuma lalle iya wannan dalilin kawai ba akwai dalilai da dama da suka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine ma'sumi a wannan al'umma din babu wani mutum da yake shine ma'sumi an ce ma'sumi shine mutumin da baya wani laifi daga kaba'irai kuma baya israr wato baya ko kabira ko sagira ala khilafin bainal ulama sannan kuma zai yana yin kuskure amma Allah na gyara masa kuskuren sa ma'ana Allah madaukaki baya barin sa akan wani abu na kuskure amma babban laifi a ce ya aikata shi to baya aikatawa shi da ake nufi da ma'sumi wanda duk abin da ya faɗa kuma gaskiya ne babu kuskure baya ƙarya don haka in ya faɗi magana to haka take to babu mai wannan a cikin wannan al'ummar banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul bait suna da darajar su da Allah madaukaki ya ba su amma ba ma'sumai bane babu wani ma'sumi a cikin ahlul bait ko matan annabi ko mazan ko matan sauran dangi wato ko Aliyu ko Al-Hasan ko Al-Husain Fatima da sauran su da darajar su da Allah madaukaki ya ba su dole kuma mu yarda da ita da kauna da zakai musu to amma fa ba ma'sumai bane babu dalili na shari'a da ya nuna cewa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi a wannan al'umma wanda yake ma'sumi ina fata mun gane yau akwai dalilai da dama na shari'a insha Allah wata rana zamu zo kansu tayyib wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum